من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى قد da ya tara mu a wannan yammaci na litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wannan littafi mai girma alfiqhul muyassar yau muna 22 ne daga watan zulhijja ko 22 ne hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 447 wanda ya daidai da takwas ga watan 6/2026 sati wanda ya wuce mun fara babi na 15 wanda malamai sula kulla a cikin littafin mai girma shine abin da yake magana akan sallah ta gawa saboda muna cikin kitabus salah hukumce-hukumcenta da kuma matsaloli masail wanda suke ciki sati wanda ya wuce malam ya dan yi shinhuda shine cewa ya kamata da duk mutum musulmi mai imani ya rika tuna mutuwa ya rika tuna karshen shi a ita wannan duniya dan ya zamanto ya samu kuzarin aikata aiki mai kyau ya samu guzurin lahira ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ya wohintar da kanshi da duk wani zalimci in ka zalimci wani to karama mishi ko kuma ya yahe maka ko ka nemi gafara haka kuma sai malai ya kawo irin mutum wanda rashin lahiya mana daga nan kuma lokacin shi yayi to mai jiyan shi ya kamata ya mishi nasiha ya tuba zuwa ga Allah kuma ya rika lakana mishi kalimatu la ilaha illallah kene idan aka samu an yi gamdakatar ya karanta ta ya hade ta to lalle tabbas yana daga cikin aljanna to yau insha Allah matsala ta farko akan ta zamu tashi shine hukumu ghasl al mayyiti wa kayfiyatuhu yaya ake wankan gawa kuma meye hukuncin yankan wankan gawa da kuma yaya ake yin ta to shine malai yace hukumuhu ghasl mayyit wajibun shi dai idan musulmi ya mutu to wannan wanka da ake mishi wajibi ne tilas wannan kuma li amrihi sallallahu alaihi wasallama bihi manzo Allah ne ya umarni da haka kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallama fil muhrim manzo Allah yayi magana lokacin da ya haji akwai wani wanda yake yana sanye da kayan aikin haji kenan ya dauki niyya al-muhrim allazi wa qasathu naqatuhu yana tahiya sai taguwar shi ta yaddo shi da ta yaddo shi wuyan shi ya kare sai ya mutu to mazalla sai ya ce igsuluhu bima'in wa sidr yana idan za ku mishi wanka ku wanke shi da ruwa kuma ku samu wani abu na magarya sabuli na mutanen zamani kenan na da kenan a yanzu sai a ce a samu sabuli mai kamshi wani sabuli mai kyau sai a wanke shi kenan wannan sai nuna dalili ne akan cewa idan mutum ya mutu musulmi to wajibi ne yan uwan shi musulmi shi mishi wanka wa qaulihi sallallahu alaihi wasallama fi binatihi zainab radiyallahu ta'ala anha akwai ɗaya ta manzo Allah zainab lokacin da ta rasu sai manzo Allah ya ce igsilaha salasan aw khamsan aw sab'an mazallaci ku wanke ta so uku yana a wanke so daya a wanke so biyu a wanke so uku yace kai ma zuwa biyar yace ma zuwa bakwai dan duka wannan wankan gawa ana so ne ya tsarkaka ba a so a ji wani abu wanda bai dace ba game da abin da yake gawa musulmi yana da daraja yana da mutunci ko yana raye ko ya mutu so ake aji an wanke shi da kyau duk wani abu da ya kamata a ce an kawo mushi wanda yake mutun zai ji na wani iska ne ko kuma abu wanda bai dace ba to a kawar da shi a samu tarare da likafani mai kyau mala ce huwa fardu kifaya ijma'an to amma shi wankan gawa farda farilla ce ta kifai wanda in wasu suka yi sun dauke ma wasu dan kenan ba mutane gaba ɗaya bane za su yi wankan gawa a wasu jama'a ne wasu gungu ne zamu ga ma a gaba su wane ne ya cancanta akwai wanda su ya dace a ce sun wanke gawa ba kowa bane ana so mutum mai amana wanda ko da ya ga wani abu a jikin wannan mamaci ba zai fito ba cikin mutane yana faɗi ana so mutum mai rihi asiri kuma mutum wanda yake na kusa da shi wanda yana jin wannan mamaci dan uwan shi bai waye mishi wani abu to haka wanda yake kusa wanda yake kusa sai mala yace kayfiyatul ghusl ya ake yin wankan yanbaghi an yakhtara li taghsil al mauta man huwa siqatun adlun arifun bi ahkamil ghusl mala yace ya dace ya kamata a zabi wanda zai wanke gawa ya zamanto siqa siqa shine yardadde wanda an yarda da shi mutumin kirki ne ko ba mutum bane mai bazartu mai buhudin magana haka kawai kuma ya zamanto adlun adali ne kuma arifun bi ahkamil ghusl kuma masani ne game da hukumce-hukumcen wannan wanka na gawa kaga kenan wannan zai nuna cewa lalle tabbas koda ba samu wasu mutane ke bancacci ba to a kowane gida ko a kowane gari ko a unguwa ko wani masallaci sai a samu wanda dai sun sani maza da mata in mata ne mata za su wanke in maza ne maza za su wanke illa wanda suke tsakanin ɗa da uba ko mata da miji kamar yadda za mu ganshi to shine mala yace wa yuqaddamu fi tarsil al wasiy lokacin da mamaci kahin ya rasu ya yi wasiya misali kenan ya ce idan na mutu wani zai wanke to wannan wanda ake farko in ya mutu to sai a dauko wasiyar shi a gani wa ya ce ya wanke shi to wannan mutumin da ya wasiya shi zai wanke shi kenan wani abokin shi ne matar shi ce wan shi ne kanan shi ne makwabcin shi ne shi dai wani yardaddan amini na shi wanda shi da hannun shi ya rubuta cewa idan na mutu wani zai wanke ni to shi zai wanke shi shi za a gabatar sai mala da summa al-aqrabu fal-aqrab to yanzu kuma sai a rika neman su waye suka fi kusa yana misali in ya sa wani zai mishi wanka a wasiyar shi kaga shi kadai ba zai iya ba to sai a nemo ina kanin shi ina wan shi ina na kusa da shi ina ƴaƴan shi to haka sai a samu wasu wanda da su za a yi kal-abi mala ce kamar uba yana in ɗa ne ya mutu kaga ga baban shi wal-jadi ko kuma kaka wal-ibn ko kuma ɗa idza kanu arifina bi ahkamil ghusl in suna da ilimin masaniya ta wankan gawa yanan baba dan shi ya rasu ya kamata ya zo da kusa kaka ne baba ne ya rasu to ga kaka ko kuma ga da yace wa illa quddima ghayruhum mimman huwa alimun bizalika to kaga yanzu a ce uba bai sani ba kaka bai sani ba shi ma da bai sani ba to yanzu kuma sai a gabatar da wanda ya sani ko ba wane ne amma dai ya zamanto siƙa ne yardadde ne ya zamanto adali ne kuma dama ya iya wankan gawa to wannan haka ya dace mala ta warajulu ya gusuluhu rijalu in namiji ne ya mutu wanda za su wanke shi maza ba mata ba wal mar'atu tagsuluha an-nisa'u in kuma mace ce ta rasu wanda za su mata wanka mata za a nemo dama su ma sun sani kuma an karantar da su wal kulli wahidin min az-zawjayni tagsil al-akhara mala yace to amma mata da miji to nan babu zancen namiji mace a kowa zai iya wanke kowa tunda daman sun san juna mata ta wanke miji in ya rasu namiji ya wanke mata idan ta rasu yace farajulu yaghsilu zawjatahu wal mar'atu taghsilu zawjaha ita ta wanke namiji ya wanke matar shi ita ma mace ta wanke mijinta yace wa likulli min ar-rijali wan nisa'i taghsil al-atfali duna sinni sabi'a don aka samu yara kanana wanda su basu balaga ba ma abubuwa dai na halitta na dan adam ma a jikin su bai cika ba yara ne kanana basu kai shekara 7 ba to wannan su babu zancen namiji mace kowa ma zai iya wanke su kuma mace ce ma maza su wanke ta yarinya ce karama in namiji ne ma mata su wanke shi yaro ne karami bai kai shekara 7 ba to nan babu matsala wala yajuzu li muslim malaci bai kamata ba bai halitta ba ga musulmi rajulan namiji kana au mar'a ko kuma mace tagasilul kafir idan wani ya rasu kafiri ne bai imani da Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bai kamata ba kai musulmi ka je ka mishi wanka tunda shi kafiri ne wannan wanka ibada ce manzon Allah ya karantar da mu addini ne to shi kuma bai da imani ba musulmi bane to kaga kenan kai ko me yasa ka je ka mishi wanka to shine aka ce bai halitta ba bai kamata ba wala hamlu janazatahu wala taqfinuhu arne ya mutu to bai kamata ba musulmi ya dauki nauyin gawon shi haka ji wani nauyi a jikinka na arne wanda dukkan rayuwar shi babu imani da Allah babu imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kaman ka darjanta shi wala taqfinuhu kai hatta asa mishi likafani a gyara shi in dai ka huri ne to musulmi bai kamata ba yace wala salatu alayhi kuma balle azab a musalla kaga mutane ana abubuwa na jahilci irin wannan tunani da ake na cewa kirista ya uwanmu ne ko yahudawa wanda muke zaune a gari guda da musulmi da kirista da wane ne yan wantaka sai ga kirista ya mutu musulmi ya je yana wani kewaye-kewaye to a da za ka mishi ko mi zaka ce ka ce Allah mishi gafara ko kuma ka ce Allah ya mi za ka gaya mishi ba abin da za ka bai sai dai kawai ka je ka yi wani kewaye-kewaye ka dawo to daman babu wanda ya sa ka kuma ba shari'a ba ne ko ba addini ba ne sai ka bar shi da 'yan uwan shi su binne shi yadda idan musulmi ya mutu baiwa ka zo ga kirista ya zo ya hayyata ya makwantar ya ɗauki gawon shi ya mishi kaza to kai ma haka don ma sai ka samu mutane musamman in ya zama to yana da abin duniya sai ka ga ana ta zuwa ana zawa wasu ma wai da sunan malumta malumai ne walau kana qariban malai ce kai wannan magana da ake fa koda ya yi kusa da kai kal'abi kamar babanka wal ummi ko kuma uwa Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu a ce mutum baban shi kafiri ne ya mutu babu kai babu shi ba ku da alaka daman gado wa musulunci ya yanke tsakanin kai da shi amma in lokacin da yana raye yana da haƙƙi ka mishi biyayya yana da haƙƙi ka mishi kaza amma idan ya mutu to kuma shikenan igiya ta yanke babu zance yi mishi sallah babu zance yi mishi addu'a babu zance yi mishi wani abu na karama tunda yana matsayin arne to kaga kenan idan uwa da uba su suka yi kusa da mutum su ma ba musu to ina ga wani wanda ke na nesa malaci akwai sharadi wa ishtaratu an yakuna alma'u allazi yughsalu bihi almayyit tahuran mubahan sharadin ruwan da za a yi wankan gawa da shi ya zama to ruwa ne tsarkakekke kuma ruwa ne wanda yake halaccacce yana a samu ruwa mai kyau a mishi wanka yadda za a yi wankan ibada wa an yi gusala fi makanin masturin kuma idan za a yi wanka kada a yi a titi ko a yi a wuri da mutane kowa zai wuce zai iya gan shi a samu wani wuri killacacce yana wani ɗaki haka inda dai babu wanda zai gan shi sai waɗannan wanda suka ɗauki nauyin wanke shi kuma amintattun mutane ne wala yanbaghi huzura man la alaqata lahu idan ana wankan gawa duk wanda bai da alaka da ita wannan gawar bai da alaka da shi bai yi wasiya ba ya wanke shi ba ɗan shi bane ba baban shi bane ba matar shi bace bai kamata ya shigo ɗakin ba bai kamata ba ya zo ya gan shi lokacin da ake mishi wanka yace kuma man la alaqata lahu bi taghsilil mayyit kana kaga duk wanda za su shigo su zamanto amintattu ne kuma adalai ne kuma sun san wankan gawa in ma ya zamanto shi mamacin ya yi wasiya kan ya mutu suwa ne za su wanke ni ko kuma ƴan uwan shi ne ko matar shi ko ɗan shi ko baban shi ko mamman shi amma ba su ba a so mutane haka kawai kowa ya zo ya riƙa zuwa ana shiga ana ganin shi bai dace ba yanda mutum yake a raye a sitirce to haka idan ya mutu ma ana so ya zamanto a sitirce kuma musulmi yana raye yana da daraja ya mutu yana da daraja shi yasa ba a karya kashin gawa ko kuma a mata wani abu na walakanci kai bari ma wani lokaci darajar takan karu ma idan ya zamanto ya rasu saboda a lokacin yana buƙatar kulawa yana buƙatar duk wani abu da za a ce na kirki malam sai ya ce wa sifatul ghusli to ya ake wanka gawa siffarta ya ce hiya an yada'ahu ala sariri ghaslihi da farko dai sai a samu abu kamar haka gado wanda za a ɗora shi malam ya ce abu na hawari kenan idan aka ɗora shi bisa gado kamar tabul kinna ya ce summa yustaru auratahu nan daidai al'aurar shi kenan gaban shi sai a samu wani dan kyalle sai a rihe kenan nan nan kin shi a bude nan kasan shi cinyoyin shi abin da ya kasa shi ma a bude yace kuma summa yujarradu yujarriduhu min siyabihi sai a hudda mushi kaya kenan za a idan aka hudda mushi kaya ba a bar shi haka nan sai a samu wani dan kyalle a rihe gaban shi yace kuma waywarihi anil uyuni ya kamata a samu wani hijabi a kare shi game da idanuwan mutane kenan kamar yadda muka ce can baya a samu wani daki shine daki ne na musamman na wankan gawa ne yace fil hijrati aw nahuha mal yace ko wani daki ko kuma abin da ya kama da daki summa yarfa al ghasilu ra's al mayyit ila qurbi julusihi yanzu bayan ya shinhude shi ya rihe ya hudda mishi kaya ya rihe daidai al'aurar shi to sai dan daga kansa haka ya daga kansa kamar zai zamanar da shi summa yumarriru yadahu ala batnihi wa ya'siruhu sai ya rika danna cikin nashi kenan bayan kamar ya zaunar da shi so ake da abin da yake ciki nashi ya fito kamar wani kashi da wani duka sai ya rika dannawa duka wannan cikin daraja ce na cewa ka aje a mushi wanka a gyara shi wani abu ya fito daga jikin shi mutane su ji wata iska wanda bata dace ba to duka wannan sai an waya asiruhu daga asir me asir shine kamar a da a matse inabi a huddo ruwan shi kamar yadda za a matse rake ya huddo ruwa na zaki kenan shine asir dan lemu da za a sha to haka za a rika danna cikin daman kamar an zamanar da shi kenan ya ƙara matsewa haka za a yi ta yi summa yunazzafu al-makharajaini abinda ya fito ko fitsari ne ko bayan gari ne sai a rika wankewa ana gyarawa yace kuma wayunjil mayyit kenan shi mamacin sai a wohintar da shi a hudda mishi duk abinda ka sani duk wani abu ko da karami ne na wani bayan gari ko fitsari a samu a wanke a wanke ruwa mai kyau da ruwa da sabuli dama da ruwa da sabuli turare mai kamshi to bayan an matse an hudda duk abin da yake jikin shi malaje sun mai kusalu ala al makharajain min an najasati yanzu kuma sai a mushi kamar idan mutun zai tsarki kenan a wanke gaban nashi a wanke bayan shi dubrai inda wani kashi ya wuto yanda ka san mutun kamar yana raye idan ya shiga ban daki ya biya bukata malaje wa zalika bilafil khidqati ala yadayhi shi mai wankan kenan ya samu wani gan haka a ga wancan lokacin bagar sai a samu wani samma ake laulaye hannu kenan duka da ana son tsafta shi kanshi mai wankan ya zamanto akwai tsafta tare da shi kenan kada ya sa hannun shi ko ina summa yanwi al-ghasla kenan akwai niyya ta wanka wai sami sai ce bismillah wai wadi'uhu ka wudu'i salati kenan yanzu kamar ya mushi tsarki kamar dai mutum yayi tsarki to sai sai ya mushi alwala alwala irin ta sallah kenan ya wanke hannuwan shi sai dai babu kukurar baki babu wannan shine ce illa fil madmadati wal istinshaq babu kukurar baki babu shakarwa wannan na rayayyu ne yana sai a mushi alwala duk abinda za a wanke na alwala haka za a mushi yace fa yakfi al masha ala al fami wal anf wajen shakarwa da wajen kukurar baki shi mai wankan kawai in ya dauko ruwa ya dan shafi bakin shi ya shafi hancin kamar ya shaka mushi summa yaghsilu ra'sahu wa lihiyatahu bil ma'i sidr sai a samu ruwa mai sabuli wannan ruwa mai sabuli za a tuda kanshi da kuma gemun shi kana idan yana da gemu yace aw sabun ko kuma sabuli aw ghayri zalika ko kuma ma diddai wani abu wanda zai sa wurin ya wanku ko da wani omo ne abu dai mai wanda zai sa zai wanku da kyau jikin shi zai zamanto jikin shi babu wani abu wanda ke tare da shi to haka ya kamata yi summa yaghsilu al-mayamina summa al-mayasir ana so a wanke bangaren dama an ya so daga baya sai a dawo bangaren hagun kamar dai kai ka ce wankan janaba summa yukmilu al-ghasla al-baqi jism kenan yanzu bayan ya cuda kan da sabuli da gemun shi ya wanke ya zuba ruwa yanzu kuma sai ya kwarara mushi duka a kwance yake sai ya kwarara mushi ruwa in ga ko wani tiyo kawai sai a bude yana a yi ta wanke shi ya ce kuma wa yustahabbu an yulaffa ala yadayhi khiqatan hala taghsili shi mai wankewan ya kamata a ce ba hannun shi yake taba mamacin ba akwai wani gan haka da yasa hannun shi yanzu kuma an ci gaba akwai gan mai kyau wanda zai sa ya aiki ya kare yana karewa kenan sai ya janye shi ya yadda malaci wal wajibu ghasalatun wahida idza hasala biha al inqa'u, abinda yake wajibi ga wankan gawa shine wankan na fari. Idan ka mushi alwala ka wanke kanshi ka cucuda ka zuwa mai ruwa, inda ya wanku to shikenan wanka ya kare. To idan bai wanku ba karawa sai kai wa yustahabbu salasa ghasalatin, sai ka kara mushi. Kaga bai wanku ba wanda bai na hutuwa daga jikin shi, sai kuma ka kara mushi sai kai tayi. Kamar yadda muka karanta hadisi na diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab, manzo Allah ya ce ku wanke ta sau uku, kenan ku wanke ta sau biyar, ku wanke ta sau bakwai, kenan dai ana yi ana karawa. So dai ake shi mamaci ya zamanto an gyara shi an wanke shi. Mala ya ce wa yustahabu salasa ghasalatin wa in hasala al inqa'u, in ya zamanto ya wanku komai ya yi daidai. Ya ce wa yustahabu an yuj'ala fil ghasalati al akhirati kafuran, a wankan na ƙarshe misali in uku aka mishi kenan an yi biyu da sabuli, to na ukun a ƙara turare a cikin ruwan, yana a sa turare in ya so kuma sai a yi ta wanke shi da shi. Summa yunashshafu almayit, sannan sai a samu wani tsumma a riƙa goge mishi kamar wani sarbeti, idan mutum ya wanka don jikin shi ya bushe sai a goggoge duk wani ruwa wanda ke jikin shi, shine summa yunashshafu. ويزيل عنه ما يشرع ازالته من الاظافر والشعور, ان يسو كما kena wannan tun kafin wankan ya kamata a mushi a yanke mushi warce, a yanke warce a yana da gashi a hamata a askin yana da gashin gaba duk wani gashi a yanke mushi, mana kenan ana so a tsarkake shi. Waydu faru sha'ar almar'a, in mace ce an sinci an mata wanka an kare, to a raba gashin ko gida biyu ko gida uku sai a jefa shi baya, shine mana wa yusdalu min wara'iha wa idza ta'azzara al-ghasl al-mayyit li'adami wujud al-ma'i. To yanzu wannan shine sifan na wankan, yanda za idan an gama to yayi, to sai aka samu wani yanayi wanda babu ruwa kuma mamaci ya rasu, to shine mala yace wa idza ta'azzara al-ghasl, sai wankan ya gagara li'adami wujud al-ma'i, babu ruwa kama a cikin sahara ne ko a wani wuri da ban haka. Aw kana maqta al-jismi bi harqin wa nahwihi, ko kuma mutun ne akai wata gobara wuta ta ci jikin shi, wani jikin rabi akwai shi, ko kuma aksidan akai dai ya ciccire, to shi wannan ba wanka za a mushi ba. Mala da fa innahu yubammu biturabi, sai a mushi kaman taimama, kenan yanda muka san taimama idan babu ruwa za a yi sallah, mutun ya buga hannun shi ya kalkade ya kalkade ya dan shahwa kenan, sai a dan koda wani wuri kadan aka taba shi kenan. Wa yustahabbu liman ghasala mayitan an yartasila ba'da tarsilihi, to ana an so ba dole ba tila su ba, mutumin da ya wanke gawa shi ma ya wanka kenan, duka dai tsafta ne akan tsafta, saboda musulunci tsafta ne, ana so komai ya zamanto daidai, komai ya zamanto kamar yadda ake so. To wannan shi take sifa ta ita wannan wanka ta gawa. To matsala ta gaba shine wane ne ya cancanta ya wankan nan, man ya tawalla al-ghasl, wa ya dace wa ya kamata a ce shine zai wanke gawa. Malaka al-afdalu an yatawalla al-ghasl al-mayyit man huwa a'rafu bi sunnati al-ghasl min as-siqati al-umana'u al-udul, wannan kamar da muka faɗi ba da jima ba, wanda zai dauki nauyin wanke gawa al-afdal, wanda yake malaci man wa araf, wanda yake sanin sunnan wankan kenan, wanda iya ya san yanda ake wanka, a zo a gyara shi a daidaita shi, to wannan sai a neme shi, amma da sharadin ya zamanto min as-siqat, ya zamanto yardaddun mutane ne, ka ba da gawa ga wani mutum wanda zai rika fadin maganganu wane da na mushi wanka kaza, wane a jikin shi kaza ne, a bai dace ba, sai mutum siqa, yardaddan mutum wanda an yarda, kuma umana'u wanda suke da amana, udulun kuma adalai, wanda sharadin guda uku sai an gindaya shi. Wala siya mamala ya ce balle ma iza kana min ahalihi wa qaribihi, musamman ya zamanto an samu adali, an samu yardadde, an samu mai amana kuma cikin ɗan uwan shi, to kaga wannan yahi. Yace li anna allazi tawalla ghaslahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahli, wanda suka wanke manzo Allah lokacin da ya rasu sallallahu alaihi wasallam daga cikin iyalin shi ne, kamar Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ghayruhu, kenan misali in mutum ya rasu a samu ɗan uwan shi ɗan gidansu, an bincika an bincika ba su iya ba, to shine sai a nemi wanda ya iya, to kuma abinciki amana shi abinciki cewa mutum ne yardadde ba mutum ne mai yawan magana ba sai ya zo ya mushi wanka ya ce wa aulan nasu bi ghaslihi kuma ƴan uwa su suka cancanta su wanke shi wa ya dace a wasiyuhu allazi awsa an yarsilahu kuma daga cikin wanda suka dace akwai wanda aka yi wasiya wani zai rasu tun kafin ya mutu ya rubuta idan na rasu wani zai wanke ni to wannan sai a kusanto da shi summa abuhu baban shi kenan idan da ne da baban shi summa jaddu sai nan kakan shi summa alaqrabu falaqrab yanzu kuma sai a rika neman wanda yake kusa wanda yake kusa kenan zaka ga idan babu baba wani za a nemo sai a nemo kanan shi in babu kanan shi haka kaka shi ma kowa shi ko kanan shi to sai kusa da mutum malaji fil aqrabu min asbatihi kenan daga asba wanda su ne sai maciya gadan shi inda zai mutu ko kuma idan a ce wata diya ta kama shi su ne za su tattaru su tattara yace summa zawul arhamihi yanzu kuma sai a zo ƴan uwa koda ba sa cin gadan shi wani can na nesa kadan baban shi ne ko kaka ne na can bangaren wan baban shi kanin baban shi to sai a zo su ma da su malai ce wa yajibu an yatawalla ghasala adh-dhakar ar-rijal in namiji ne wanda ya cancanta su wanke shi maza wal unsa an-nisa in mace ce ta rasu wanda ya cancanta su mata wanka su ne mata wa yastasna min zalika az-zawjani malai ce kawai wanda za a togace ana su ne mace da miji yana idan namiji ya rasu matar shi mace ce ita za ta wanke shi saboda ta yi kusa da shi kenan wannan ka'idar na cewa in namiji ne maza su mishi wanka in mace ce mata su mata wanka to wannan bai aiki ne zaman to ma'aurata ne guda biyu fa inna li kulli wahidin minhuma ghasl akhar su ma'aurata kowanne daga cikinsu yana da yancin ya wanke daya wannan kuma shi ma akwai hadisi na Aisha li hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anhuma law kuntu istaqbaltu min amri mastadabartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayru nisa'i Aisha take cewa inda na san al'amari na kenan abin da ya wuce wannan mastaqbaltu min amri mastadabartu malamai suka ce law alimtu awwalan ma alimtu akhiran kamar abin da ta sani a ƙarshen rayuwa na ilimi ai daga baya sosai an yi ilimi an goge Aisha tana daga cikin manyan malamai na mata wanda suke masu ilimi ta ce to a lokacin da manzon Allah ya rasu da tsayawa za mu wuce a kawai mu za mu mushi wanka to sai dai a lokacin kenan ba a na badi yawa kuma akwai yanayi na firgici da aka shiga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma Aisha take cewa inda yanzu ne kenan lokacin da take wannan magana ta ce da ni zan mushi wanka ko kuma babu wanda zai wanke manzon Allah sai matan shi ghayra nisa'ihi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama hadisi na biyu dalili akan cewa namiji ya wanke matar shi mata ta wanke mijinta dalilin hadisin Aisha manzon Allah ce law mitti qabli lagasaltuki wa kafantuki inda kin mutu kafin ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma Aisha ni zan miki wanka kuma ni zan miki likafai yace wa gasaltu wa gasalat al-asma'u bint umays zawjaha ababakarin radiyallahu ta'ala anhu asma bint umays mata ce ta abubakar ita ta mushi wanka lokacin da ya rasu kaga kenan wannan sai zaman dalili ne akan cewa mace ta wanke da miji idan mijinta ne amma idan ba mata da miji ba to mata su wanke mata maza su wanke maza haka ya dace malaci waya wala yughsalu shahidul ma'araka to nan an kare magana akan mutum wanda ya rasu haka idan mutum ne ko rashin lafiya ne yayi ko kuma a lokacin shi ne haka kawai babu rashin lafiya babu komi gobe sai Allah ya dauki rayuwar shi to wannan shi haka ya kamata a mishi wanka a mishi likafani a mishi komi to sai wanda ya mutu a wajen yaki shi kuma ba a mishi wanka shi ne malace wala yughsalu shahidul ma'arakati in aka je jihadi fi sabilillah wanda suka yi shahada ba a musu wanka li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatla uhudin an yudfanu fi thiyabihim lokacin da aka yaƙi Uhud wanda suka shahada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni cewa a binne su da kayan su kenan kayan su ma da jikin su ba a hudda musu balle a musu wanka yace walam yughsalu ba a musu wanka ba walam yusalli alaihim ko ba a yi sallah wa kazalika la yukufanu malaka haka kuma wala yusalla shi shahidi ba a mushi wanka ba a mushi sallah saboda shi yana da komi shi mala'iku ne suke mushi dona harkoki ba dan adam bane saboda darajar ta wuce irin dan adam ya mushi wanka ko ya mushi sallah yace bal yudfanu bi thiyabihi da rigar shi kama fi hadisi sabit sai kuma as-saqtu mace ce take da ciki amma cikin da bai kai aihuwa ba kuma sai ta yi bari kenan shi bari wa huwa al-waladu yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi kahin ya zama da yaro sai mace ta yi bari ya huto zakaran kana unsa namiji ne ko mace malaka idza balaga arba'ata ashhurin to shi wannan lisahi zai in ya kai wata hudu inda ya kai wata daya biyu uku hudu malaka yace gusila wa kufina za a mushi wanka kuma za a mushi likafani aje abin ne shi yanda ake ma mutum cikakken mutum kaga lokacin kuma bai da rai bai kai yayi rai ba ko ya hutu wa sallallahu alaihi kuma za mu yi sallah li'annahu ba'da arba'ati ashhurin yakunu insanan malai ga cewa bayan wata hudu yana zamantowa mutum shine hadisin da manzo Allah ya kawo labari cewa inna ahdakum yujma'u khalqahu fi badri ummihi 40 yawman 40 yawman nutfatan 'alaqatan to wannan lisahin ne malamai sai suka ce kenan ya zama mutum in zama mutum to ya kamata a mushi sallah a mushi wanka a mushi likafani a mushi sallah abin ne shi kenan bari wanda ya wadi to wannan duka yana da alaka kenan duk wanda ya rasu haka ya kamata a mushi kuma a cikin musulmai ya kamata a samu adalai kaga su da yawa akan gudu mutane suna gudun wankan gawa mutane suna gudun sallar gawa wasu su da yawa in aka ce wannan gawa ce kai ka ce kamar wani zaki dai musamman dai munan wuraren mu da yake ba wani mace-mace da yawa mutane kowa da manya da kanana tsoron gawa ake naka ce wannan gawa ce kowa hankalin shi ya tashi waye zai da wuya wani ya kwana da gawa a daki firgicewa zai ba zai barci ba to amma wurare da yawa kadiba wannan jaruma sahabiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda danta ya rasu mijin ya zo da dare bata gaya mushi ba ta mushi wanka ta gyara shi ta mushi komi babu wannan koke-koke kadiba yanzu mata yanzu a ce wani ya mutu musan a ce yaro karami ai sai inda burki ya tsaya wajen kuka da abubuwa wanda ba su dace ba da abubuwa wanda ba a tunani amma ita wannan sai ta ma yaron wanka ta gyara shi ta iya wankan gawa to shine haka ake so da maza da mata kowa ya iya ba wani abu ne mai wahala kowa ya iya wankewa kowa ya iya gyarawa kowa ya iya sallar gawa kowa ya iya irin addu'o'in da ake yi tunda ba abu ne mai wahala to ita wannan mace sahabiya ta wanke shi ta gyara shi shine mijin ya zo kuma har suka yi sunna armi da dare hankalinta kenan ba bai tashi ba da yawa shine mijin da sahi da ta gaya mishi sai hankalin shi ya tashi ya ce ya zaki mana haka ya zaki kaza to shine har sai ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mata fada yaro ya mutu kuma har mai sunna arme a kaza da kaza to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya musu addu'a ya ce Allah sa shi Allah sa a samu rabo tunda wancan ya rasu yanzu kenan tana yawa Allah ya ba su wani sabo to shine malamai suke cewa Allah ya ba su da wanda yake hafizun qur'ani ne malami ne babba karimi waliyin Allah dalilin wannan aiki da macen ta yi to abu ne wanda ke da imani ibada ce ya kamata a ce kowa iya to so da yawa sai a bar malamai musamman a karkara yanzu in malam baya nan babu wanda zai wanka babu wanda zai sallah kuma gagawa a aje ya za a yi kaga kenan ya kamata a ce akwai wanda suka iya yan uwa sun iya na kusa mata da miji da da uba duk ya kamata a ce an iya kuma abu ne mai sauki ka aje shi ka riya al'aurar shi ka mishi wanka ka hudda mishi duk wani abu wanda ya kamata a ce an hudda ko na warce ne ko na gashi ne ko mine ne in mace ce a sunce in an mata wanka kuma a yi kulli biyu ko uku sai a je wasu baya kawai sauran in da ruwa ne ma kawai zuwa mashi za ku ta yi ana karkake shi a yi so ɗaya a yi so biyu a yi so uku wanda shi ne dace in an ƙara ma ya yi so hudu so biyar so shidda so bakwai kamar da kama iya manzo Allah sana Zainab radiyallahu ta'ala anha to kaga mu so da yawa sai a je a ce ma gawan ma an yi wanka an yi komi an kawo ta sai ga wasu mutane a zamne alwallaci zai kenan yana nuna bai iya sallar bai yaba sallar gawa kaga wannan bai dace ba kabbarorin da za a yi guda hudu kabbarorin da takaitattu ko ba wani dogon karatu bane yake kai kabbara daya Fatiha kai kabbara daya salatu annabi kai kabbara daya kai ta mushi addu'a to kabar barin da zasu biyo baya duka addu'a ce, babu wani karatu wani sabo, sai dai da mutu ya samu irin addu'a da manzon Allah yayi, to wannan yana da daraja, yana da fadala. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, babban abin da mutun ya mutu mamaci bai wuce ba wannan. Allah mishi gafara, Allah ramshe shi, Allah mishi gafara, Allah ramshe shi. Duk wasu abubuwa da ake sanyowa fa sanyo da su ne ake. Akwai malamai wanda suka sa mutane kaso a bangare, sun san mutane ba sa karatu, wasu wani dan ya dora tukunya gidan shi, wani dan ya samu kuɗi ne kawai, aka tsara wasu abubuwa daban-daban. In mamaci ya mutu, in aka tsara maka aka gaya maka abubuwa, sai ga baka iyawa. Shi kuma in mutum ya mutu kawai bai wuce ba, ajiba a gani, akwai wasiya ko bai wasiya ba? In bai wasiya ba kenan, kowa ma zai iya wanke shi na kusa da shi adali, kawai sai a samu wanda za su wanke shi su daidaita shi, a zo a mashi sallah, a je a binne shi. Amma a ce sai an yi kaza hailala, sai an mashi fida'u, sai an mashi amatalla, ya amatalla, ya abdallah, wane ne? Dukkan wannan tsare-tsare ne, babu su. Ko a littahi ba za ka gan shi ba. Su waɗannan mafi yawa ma kusan bidoyi ne ma irin mu wuraren mu nan. A wasu wuraren ma an kaje jahohi na kusa da mu babu wanda ya san su, kawai wasu ne suka tsara. Wai mutum ya mutu ne za ka ce mishi, in mala'ika ya tambaye ka abdallah ka ce ubangiji na shine Allah, za ka ce man rabbuka? Wai bayan ya mutu, kaga ta baya ga wasa kenan. Ya kamata yana raye ka sanar da shi Allah, ka koya mishi ibada, ka koya mishi sallah yanda ya dace. In mai kuɗi ne ya san zakka, ya san haji, in mai duk abin da ka sani yana raye ne, ya kamata ka koya mishi. Malami aikin shi ya karantar da mutum lokaci yana raye, amma in ka mutu ai shi kenan, an kare. Wannan kuma kaga hatta a wajen wanka ba zancen malinta ake ba, sai in mutane ba su iya ba. Ana zance ne in mata da miji ne, mata ita ce za ta ɗauki abubuwa da yawa sai dai wajen sallah. In kuma namiji ne ma shi zai wanke shi, shi zai mishi komi, kuma ya zo ya mishi sallah. Ko da ɗa da uba ne, ko a ce uwa ta mutu ga ɗanta babba, shi ya kamata ya mata komi, amma sai mutane su ja da baya. To wannan duka yana daga cikin kurakurai wanda ake aikatawa. Tun daga lokacin da ya mutu har a je a binne, har a dawo, bidiyoyi iri kala-kala daban-daban, shi kuma mutum yana neman gafara, yana ta kanshi, amma mutane su ma suna ta kansu. Lokacin da za a tattara kuɗi a raba su, su kuma 'yan gidan ga musiba ta mutuwa, jarabawa suna cikin jimami, ga jimami na biyu na riƙe mutane na ciyar da su sahe da maraice da kari da yi musu shayi da dama musu gumba da dama musu hura. Tashin hankali bashi wasu zasu ta yi har a yi kwana sati ko a yi 40, kaga wani akwai tashin hankali. Shi kuma kamata a ce duk wanda aka musu mutuwa kawo musu aiki. An yi mutuwa a wannan gida, makwabta gaba ɗaya kowa sai daga kawo tuwo gidan, saboda sun shagalu ba iya dafa tuwo. Kaga wannan shi ne manzo Allah yake cewa isna'u li ali Ja'far ta'am. Lokacin da labari ya zo, Ja'far ya yi shahada, manzo Allah ya ce to kowa ya dafa tuwo ya kai musu, ba kowa ya je ya ci tuwonsu ba, a dafa tuwo a kai musu. Kuma duk masu shekaru ma sun san a da yanda ake in aka yi mutuwa, in ma ya zamanto kowa ya riga kai wani zakka-zakka haka na hatsi, babban shaida haka ake go, in aka yi rasuwa alal aqalla aka riga kai zakka-zakka na abinci, wanda suke da abinci kuma su dafa tuwo su kai gidan. Amma ana nan kawai sai abin ya juya, yanzu sai dai a je can a ci. To kaga tsari na addini aka sauya shi da tsari na mutane. Abu ne mai sauki amma mutane sun kambama shi, abu ne wanda za a nema mutum gafara, a nema mishi shi ƙarshen duniya, shi ƙarshen wannan kishi lamarin da za a mishi na duniya kenan, illa 'ya'yan shi da ya bari. Yanzu kuma daga baya ko su mishi sadaka jariya, su riƙa mishi addu'a, su riƙa mishi abubuwa. Allah samu dace. Matsala ta uku, mala ya ce hukumu takfinihi wa kaifiyatu, ya ake binnewa kuma yaya ne tsarin. Ya ce wa takfinu wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim, amma shi likafani wajibi ne saboda faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan wanda yake yana harami, allazi waqasathu rahilatuhu, abun hawa shi taguwa shi ta yaddo shi wuyan shi ya kare ya mutu. To manzo Allah sai ya ce wa kaffinuhu fi saubai, kenan a binne shi a cikin kayan shi guda biyu, kenan sai nuna a mishi likafani da kayan shi guda biyu. Wannan sai nuna mana cewa idan mutum ya mutu dole a samo likafani a mishi abin da ya dace. Malaita wal wajibu situru jami'il badal, wajibi shine a rihe jikin mamaci gaba daya, yace fa illam yujad illa thawbun qasirun, sai mutun ne ya mutu babu wadata kuma babu abubuwa dai aka bincika aka bincika babu abin da zai rike jikin shi gaba daya, la yakfi li jami'i al badal, bai iya rike jikin duka, mala yace ghatta ra'suhu, to yanzu sai a rike huska, yana in yazo nan kirji to yayi daidai, in yazo ciki har ya zuwa kafa, yana nan wajen kafa dai nan za a bude sai a rike kai, in aka samu likafani bai isa ba ko babu shi, waj'ala ala rijlaihi shay'un min al izhir sallallahu alaihi wasallama, sai yace a ciro akwai wani icce wanda ake cewa izhir, kenan yanzu bayan an rike kanshi da abin da yake sauran jikin shi abin da ya rage sai a ciro ko kace wani dogon yaro ko wani icce dai wanda ke da akwai wani ganye sai a zo a dora mishi. Yace li qawli khabbab fi qissati takfin mus'ab bin umayd, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khabbab yake bada labari lokacin da aka yi ma mus'ab bin umayr likafani farkon jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina dan ya karantar da su musulunci, saurayi ne wanda ya kokari don ma kaga da ya mutu babu likafani, in aka ja nan sai nan ya bude, in aka ja can sai ce ya bude, sai manzon Allah ya ce ko ku rike kan ku bar kasa, yace fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nughati ra'sa, sai manzon Allah ya ce mu rike kanshi, wa annaj'ala ala rijlaihi min al-izkhir, can wajen kawahuwa sai mu ciro icce wata ita ce izkhir sai mu samu shi, wala yughatta rasul muhrim az-zakar, to in alhaji ne alhajin da yaje haji ya mutu a halin yana sanye da wannan kaya na harami, to shi wannan ba a rike daidai huskar shi nan haka ba a rike huskar sai dai in mace ce, yana shi barin shi ake huska a bude, koda da koda likafanin nashi sosai ne ya isa komi, amma shi ka'idan shi ne a bude mishi nan huska, shine malai ce li qawlihi sallallahu alaihi wasallama wala tukhammiru ra'sa, shi wannan wanda taguwar shi ta yaddo shi da ya rasu mazalla yace kurihi shi a cikin kayan shi amma kak kuriya huska, to shi sa koyon zan kaga gawa huska a bude, to za ga muhrim ne ko yaje umara ko yaje haji ne mutu a saudiya za ga huska haka a bude, kenan wannan haka zai tashi a gobe kiyama, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan, wanda ya mutu yana haji ko yana umara shi a hakan zai tashi, annasu yub'asu alama ma tu alai, mala ce wa kunu zalika bi saubin la yusafu al basharati satiran, la yusafu al bashara, wanda bai siffanta fata, kenan aka samu in za a ma mutun likafani a samu mai kyau wanda za a yi ta sawa wanda ba a ga jikin shi ba, kuma satiran ya zamanto mai sitircewa ne, kenan ka samu rawaya rawaya haka, wa yajibu an yakuna min malbusi mislihi, ya zama wajibi ya zamanto irin abin da ake sawa, li'annahu la ihjafa 'ala al-mayyiti wala 'ala warasatihi, abinda dai za a ce shi wanda ya mutu ba a mishi takasiri ba, shine ihjaf, kenan an mishi an karrama shi an yi abin da ya dace, kenan kan mutum ya mutu a ce aka kashe kuɗi wani likafanin tsada gare shi wani turaren tsada gare kaza da kaza a yi ta manganu, to shi ma yana da haƙƙi, shine la ijhafa, yace kuma wala warasati, su ma kuma magada ka a musu almubazziranci, ka a je a siyo wani yaji mai tsananin tsada a ce shi ne za a mishi likafani da shi, to kaga wannan kuma an shiga su ma magada, to shine mala yace la ijhafa ala almayyiti wala ala warasatihi, shi ba a mishi kwamro ba su ma kuma ba a musu almubazziranci ba, wa sunnatu takfinu rajulu fi salasati lifafin bidin min alqutuni, namiji abinda ake so a mishi likafani da shi a samu yadi guda uku a sa shi a laulaya a rike shi gaba daya a ƙara sa mishi a ƙara sa mishi hada uku, kuma su zamanto farare kuma ya zamanto daga me ake cewa abduga ne ba yadi ba wanda yake da lilon da yawa a ciki, yana ya zamanto irin dai likafani ne yanzu, tubusatu ala ba'dihha, yana aka sa aka limke kuma sai a samu gudan shi ma a sake limkewa a sake limkewa, wayu da alaiha mustalqiyan, in za a tsara mishi yanda za a sa likafanin idan aka shinhuda shi kamar haka, to shi sai a dora shi ya kalli sama haka za a mishi, to shine sai malaje summa yuraddu tarful ulya min janib al-aysari ala shiqqati al-aymani, sai a dauko wajen bangaren na hagu kenan nan sai a shinhuda mushi haka kenan an riye shi kuma sai a dauko na nan dama shi ma sai a ƙara shinhudawa kuma sai a samu wani haka za a yi ta mushi yace summal aisaru summas saniya summas salisa nabiyun ma a mushi haka nan na uku ma a mushi haka nan summa yuj'alu zaida ala ra'sihi summa yuqad in ya zaman to akwai ƙari to sai a samu wajen kanshi a dare makan dan kada ya motsi ko kuma dan kada ya juya musamman idan aka sa shi kabari ana so ya kalli gabas to sai a dare mai wajen kan yace kuma falau kana zaidu aksara in ya zaman to likafana akwai wadata shi diyawa ne ja'ala inda kadamaihi kazalika wa yuqada shi ma wajen kafan a samu a sa a darme yana darme kafafuwan nashi dan kada su rika gocewa haka yace fa inna zalika asbata lil kafani malace wannan yayi tabbata sai ga cewa kenan gawar ta zamana da kyau li qauli aisha dalilin wa aisha take cewa kufina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salasi aswabin bidin suhuliya jududin yamaniya manzo allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka mishi lil kafani da shi inji aisha radiyallahu ta'ala anha ya jika ne guda uku ko kuma mu ce abin da yankan da za a yanka ne guda uku a ruha mushi a sake ruha mushi a sake ruha mushi kuma tace bidin harare ne kana ya dace da kafani ya zama to hori ba a son wani launi suhuliya wannan kaman nau'i ne na inda ake samu shi wancan yadin da Aisha take magana jududin kuma sababi ne yamaniya kuma na Yaman yana wancan lokaci ake kawo su irin wannan likafani na kirki a sama mutum wanda kuma abduga ce wanda ba za ta yi sha wahala ba wajen riddigewa ya ce laisa fiha kamis babu riga wala amama ko kuma rawani yana wannan da yadin mai faɗi ko shi ne ake rufawa mutum in ya yi yawa ne a ɗarme wajen kai in ya ƙara yawa an samu wadata a ɗarme wajen ƙafafuwa amma dai babu riga babu rawani Aisha ta ce udrija fiha idrajan haka aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam dalili nabiyu abinda yake nuna likafani ana so a samu yadi wanda yake hori ko kuma wanda yake sananne na abduga manzo Allah ce ilbasu min siyabikumul bayad in za ku sa kaya inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ku nemi kaya farare yace fa innaha min khairi siyabikum a cikin kaya wanda ya alheri shine hori mai launi hori shi manzo Allah ya zaba zabin manzo Allah ne wannan sallallahu alaihi wasallam amma in kasa ja kasa bula kasa tsanwa duka wani balahi bane amma dai mafi alheri kasancewa shine hori to shine sai ko manzo Allah ce wa kafinu fiha mautakum in za ku yi likafani za a sa ba mace to shi ma a samu yadi hori kana yi wani launi malai ce wal unsa khamsu aswabin min alqutun ita mace ana so a samu ma kamar guda biyar yace min kutun izara a samu wanda za a darme daga nan tsatso zuwa kasa kamar zane wa khimar kuma a samu wanda yake shi kuma sama ko kuma wanda zai zama to kamar wani abiko ne amma ko ba abiko ba yace walifafataini sai kuma a samu wanda kuma manya ne sai a zama da shi a dauko bangaren nan a dauko bangaren can sai zama to an rihe ta da kyau wasabiyu amma shi yaro karami fi saubin wahidin shi aka samu zane guda ma ya isa kawa a laula ya shi a ciki a darme shi kenan yayi mala ce wabahu fi salasatin shi ma yaro an sa mishi uku yayi wasagiru fi kamisin walifafataini haka kuma dan karami shi ma kenan ya dan girma haka amma dai ba babba bane ko kuma bai balaga bai wuce shekara bakwai ba to shi ma wannan sai a samu kamis da kuma lifafatain kenan a samu wanda za a darma mishi da hari in ya so kuma sai a samu manya guda biyu a laula ya mishi kuma ƙara laula ya mishi kenan wanda zai nuna cewa lalle likafani ya yi irin abin da aka sa mishi ya shi wannan mamaci almas'alatu rabi'a as-salatu alal mayyit da goma ne lokaci ya yi to mun zo gaba bari mu gama nan sai mu zo shurut almas'alatu rabi'a as-salatu alal mayyit hukmuha wa dalilu zalika sallar gawa da ake yi malace me dalilin ta ko me hukuncin haka as-salatu alal mayyit fardu kifaya ita je fallace farilla ce wanda in wasu suka yi sun dauke ma wasu shine fardu kifaya idza fa'alaha al-ba'd in wasu suka yi saqata al-ismu an al-baqin laihi ya wadi ga kowa amma yanzu in wani ya mutu kowa yayi ko babu ruwan shi aka bar shi haka nan musulmi to sai musulmi gaba daya sun yi sun samu laifi. Wa daliluha, dalili akan haka, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa a hadar shi fi man mata wa alaihi dai, wani ne ya rasu manzo Allah zai mushi sallah amma sai aka samu cewa ana bin shi bashi, shine sai manzo Allah ya sallu ala sahibikum, manzo Allah ya ce ku mushi kuma dan uwan ku sallah, manzo Allah bai mushi sallah ba, dalilin bashi. To wannan sai zama to dalili ne akan cewa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a mushi sallah, shi kuma wannan umurni ne, shi kuma al'amru yaqtadi alwujub, umurni shi kuma wajibi ne. Wannan farkon musulunci ne, malamai suka ce daga baya lokacin da musulunci daula ta zauna an samu kudi, shikenan an zo manzo Allah farko abin da yake tambaya ana bin shi bashi ko ba bin shi, an ce ana bin shi bashi sai manzo Allah ya ce to na dauka ni zan biya, sai mu sallah. Wannan yana karantar da mu ne bai kamata mutum ya daga cin bashi haka kawai karazibe, sai inda larura sai ya zama to tilas, kuma ana bin ka bashi dole kai kokari kai wasiya dan idan ka mutu akwai matsala kware da gaske mutumin da ake bin shi bashi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yawma mata najashi, wannan sarki na Habasha wanda ya amshi bakunta na musulmi na hijira ta farko ta musulunci lokacin da mutanen Makka suka musguna musu kristani, amma daga baya musulunta, to lokacin da ya mutu sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam inna akhan lakum qadimat, war dan uwanku a yau ya mutu. Shi yana Habasha ne, manzo Allah yana Madina kuma kilo 100 ruwa, amma Allah ya bashi labari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labari, faqumu sai manzo Allah ya ce ku tashi, fa sallu alaihi, sai suka mushi sallah. Yana wannan ita ce salatul ghaib, manzo idan muna da wani dan uwa ya mutu a wani wuri cewa ko an mushi sallah ko ba mushi sallah ba, ana tashakku dai ba garin musulmi bane, to sai mu tashi mu mushi sallah, ko kuma an ma yi mushi sallah kuma a sake yi mushi sallah dan karin daraja. Za mu ga hadisi a gaba, akwai wata mai kokari wadda take share masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta rasu cikin dare, haka aka binne ta, manzo Allah bai samu labari ba, sai da aka kwana ɗaya kwana biyu bai ganta ba, yace ina wance mai sharan nan, suka ce ai ta rasu ya mata sallah, shine manzo Allah ya ce a gwada maza, a gwada mushi kabarinta, yace ta yi mata sallah sallallahu alaihi wasallam. Za mu ga wannan a gaba. Kenan wannan sai ke nuna mana cewa lalle idan mutum ya mutu ya zama wajibi farru kifai, amma a mushi sallah kuma a gyara shi aje a binne shi, musulmai gaba ɗayansu. In wasu ɓangare suka yi yayi ɓangare an ɗauke musu nauyi, amma in kowa ya ƙi to kuma zunubi ga kowa. Allah ya tsare, Allah cika mu da imani, Allah kuma ya bamu dama. Irin waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce kowa ya san shi, saboda abu ne wanda yake da alaƙa da kowa, kuma yau da gobe na faruwa, kuma ana ta abubuwa wanda ba su dace ba. In aka yi mutuwa Allah ya sa mu dace, nan za mu dakata da fata mu dama kai daidai. Allah ya tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne, Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.